asalin su ba larabawa ba ne, ya zama ko je larabawa suka ‘yanta su ko abin da ya kama da wannan, ya zama ana dangana su ga wanda suka ‘yanta su, su ake kira mawani. Wato sanin wanda yake mawani, walau mu ma’arfatar mawani, malama hadisi suna bayani akan waɗanda suke mawani da kuma irin mawacin da yake da shi a wannan ilimin, wato guraren da sanin haka yake da muhimmanci. Shi walittaka ta yi yanci ce cewa wato an ‘yanta sai zama shi wanda aka ‘yanta shi a ringa dangana shi ga wanda ya ‘yanta, kamar Abul Ashikin Rayahi Rufai Runu Mihirana. Asali barazzi ne na wata mace daga Banuriyahin, shi ne ta ‘yanta shi ake ce masa Riyahin ɗin, ko Abin Zuntuli Sa’idu Nufairu Zarda’i, shi ma wato Sa’idu Nufairu Zarda’in nan ba wai daga Banu da Yi’in yake ba, a Banu da Yi’in ɗin ne suka ‘yanta shi. To haka irin wannan dewa, to kamar sai Abdullahi Ibn Mubaraki malamin nan babban mujtahidi, to da ake dangana shi da Hanzali a Banu Hanzalata ɗin ne suka ‘yanta shi. To haka nan kuma akwai na abokaka, akwai na abokaka kamar Malibu shugaba babba da ake ce masa Taimiyu, saboda jama'a su sun yi abota da Usman ibn Ubaydillah ibn Usman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taymiyyah ibn Murratul Quraishi, wato dangin gidan Sayyidina Abu Bakar. To sai zama ana dangana su Imam Malik ibn Taymiyyah. To akwai kuma walisi na musulunci kamar da Ufi Buhari, wanda shi abinda ya faru kakansa shi ne ya musulunta a hannun wani daga Banu Ju'ufil Asira, ko kakan mahaifinsa shi Mugira. Mugira kakan mahaifin Buhari shi ne ya musulunta a hannun Yamani da a halasar Ju'ufi, sai zama ana dangana shi gare su ana cewa Ju'ufi. Sai a tarihi sanin inda aka haifi marubuta ko lokacin da aka haife su yana da abin da yake muhimmi kwarai, tare da sanin inda suka wafati, za a san inda suka wafati da wanda ne sanin wannan ƙaryar wanda ya da'awa da annan wucewa shi kar sani a ya ji ne farisin daga wanda ya gabata, ya ƙaryarsa take fitowa fili, kamar yadda aka ce akwai Isma'il Ayyashi ya tambayi wani mutum don ya gwada, ya ce wata shekara ne ka rubuta da Khalid ibn Ma'adan, wata shekara ne ka ce ka karɓi hadisi daga Khalid ibn Ma'adan, wai a wata shekara ne suka haɗu da shi har ka karɓi hadisin a wajensa, sai ya ce ai a shekara ta 113. Sai ce ka ji wata magana ko Halidu da ya mutu shekara ta 106 kai ne za ka ce ka ji daga gare shi bayan mutuwarsa kenan da shekara 7? Haka nan Hakim ya tambayi Muhammad ibn Hakim al-Kisri daga haihuwarsa, sai ya ce an haife shi ne hijira ta 260, sai ce kai da kake cewa ka karɓo hadisi daga Abdu ibn Humaydin. Abdu ibn Humaydin yaushe ya wafati? Abdu ibn Humaydin da ya wafati 247 bayan mutuwarsa ne kuma ya fito don ka karɓi hadisi a wajen sai ka karɓi hadisin, yasa sunan tarihi yake da muhimmanci, yasa sunan Jasul Kari yake cewa idan kuna tutar wani mai da'awar ilimi to ya kawo shekaru a gwada, sai ya faɗi shekaru a gwada. To shi ne ya fara kawo tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama da khulafa'ul arba'atu, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati a hijira ta 11, hijira ta 11. To zancen da ya fi shura wato a watan Rabi'i ranar Litinin, aka ce sha biyu gare shi, wasu kuma suka ce a wata kwana biyu ne ma da shi. To a hijira ta uku sayyidina Abi Bakar kufi shi ma ya rubuta da manzo sallallahu alaihi wasallam, ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wata 26 Allah ya karɓi ran babban sahibinsa sayyidina Abu Bakar ranar Litinin a watan Juma'ar Ula shekara ta 13 daga hijira. To na bayan kwa'a bayan shekaru 10 daga mutuwar sayyidina Abu Bakar sai sayyidina Umar shi ya wafata yi hijira ta 23 wato a ƙarshen wata ƙarshen shekara a ƙarshen shekara ƙarshen watan ƙarshen shekara Zulhijja wajejen ƙarshen a bin kama watan Muharram hijira ta 24. Wato sanda aka kashe shi ya rage wata 4 ko wata ya rage kwana 4 ko kwana 3 watan Zulhijja ya karasa. Shi ne Abu Lu'lu'a ya soke shi wanda ya kawo wafatin nasu, amma ya nuna bayan soke shi bai cika nan take ba sai da aka kwana 3 sannan Allah ya karɓi ransa sayyidina Umar kenan. To wanda da shi da sayyidina Abu Bakar da an manya su tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan hadisa na 3 sayyidina Usman ibn Affan shi kuma ya wafati ƙarshen shekara ta 35 wato shi ma dai an kashe shi a watan Zulhijja ranar Juma'a 8 ga wata. To sayyidina Ali kuma a shekara ta 40 sayyidina Ali a shekara ta 40 a watan Ramadan an samu sabani wata rana, wasu suka ce garin 11, wasu suka ce 13, wasu suka ce 17 wato garabaran shi ma aka kashe shi. To ko kuwa shi sayyidina Ali wato da mutum uku da aka faɗa a baya sun ce duk sun rayu shekaru 63. Sayyidina Usman shi ne ba haka yi ba, su ya kai 80 har da 'yan ƙari ma, amma da manzo sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da sayyidina Ali duk 63 suka to ta ce sauran ba a sanar da bashar wurin.